na 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 na.
Hello, hello, anytime I wake up, I'm obsessed with you, I'm under pressure. In love with you and I have to mention, I don't wanna let you down, that's the mission. You're the only one, no more substitution. I promise you, you're loving and affection. The way you smile, that's perfection. In a tarot de key, no more confusion. Name and key, na kiss, and then say, nani, key, na kiss. Tinda kika, parini, zuchi, yana, tafashi. Kome babu daddy gashi se kuka neke kita usaya mini ke bangoren da zambai enke ka barni se naji tamkar bandarai kome zana barshi in zai bata me ke rai tinda na baki zuciya ta da dukara kamar I'll be there for you baby and I'm ready today. Sabore kini kidan tausaya min kidan agasa min san kiya ta kura min kidan zo kiye ni ne man ki ne ke sannan tsinanin ki ne ke tinda ke ka barni zuciya na ta fashe komai babu dadi gashi sai kuka nake tausaya mini ke bangoren da zambai enke ka barni sai naji tamkar bandarai komai zana barshi in zai bata me ke rai tinda na baki zuciya ta da dukar kamar I'll be there for you baby and I'm ready today enke ka barni sai naji tamkar bandarai mai zana barshi in zai bata me ke rai tinda na baki zuciya ta da dukar kamar I'll be there for you baby and I'm ready today.